idan muka da bangaren hada-hada da zawancin ɗan wasan ƙwallon kafa na duniya kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal ta fara tattaunawa da Atletico Madrid don sayen mai tsaron baya na Atletico mai suna Jose Jimenez. Manchester United na zawancin mai tsaron baya kuma kaftin na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Southampton Jose Fonte a kan kuɗi £10 million. Liverpool na zawancin mai tsaron gida na Man City Joe Hart. Yayin da mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho ya fara tattaunawa da ɗan wasan Liverpool ɗan ƙasar Italy Mario Balotelli. Shi kuwa ɗan wasan Roma Daniel De Rossi ya bayyana cewa kuɗi ba zai buga shi ya bar ƙungiyar ta Roma ba. Wannan ɗan wasa ne ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea da Manchester United da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid na zawancin wannan ɗan wasa. Ɗan wasan Gede na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Leicester City Riyad Mahrez ya sake rattaba hannu na shekara huɗu a ƙungiyarsa ta Leicester City. Wannan ɗan wasa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal tana neman kuɗi da sa masa kuɗi sama da £40 million don dawowa ƙungiyar. Ɗan wasan da ya samu damar jefa ƙwallaye 14 a kakar wasan gwaji da ta wuce. Huta lafiya.